أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شهر 11 من شعبان شكرا تدبو إلى دليل إلى 47 هجرية إن شاء الله زم تجبر كراتيل تهمنا البردة الإمام البوسيري رحمه الله تعالى كرشان دوان شرح المنظر الصحيح في شرح بردة المدينة wanda muka yi shi domin taimaka ma dalibai kan lugar baitin da kuma abin da baiti yake nihi insha Allah ta'ala muna kokarin karanto har abin da ya shahi sharhin dan saboda fa'ida kai zamanin sharhin inda zan mu tsaya mu bar baitin mu bar sharhin kawai mu bi baitukan kadai zallarsu ba tare da sharhi ba nan da nan zan mu iya sa ta to amma na hiso da ita kamar yadda muka ma zuhudi shi ma da sharhin ya shiga hannu mun bi shi da sharhin kuma sosai shi zai taimaka ma mutum fahimta abun sosai kuma lugar ya santa da kuma abin da baitin yake ne to wannan mun kare shi da tattafan gaba da zan mu shiga kamar su bada masu ko dan darani su wannan kawai abiyat ne zan mu rika zubowa wanda su ba san dau lokaci ba zan mu tashi cikin al-faslul khamis fasali na biyar fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam cikin mu'jizoji na annabi alaihi salatu wassalam baiti na 73 na 74 yace ja'at li ada'ati al-ashjar sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami ka annama sataran lama katabat yace furu'uha min badi ila khatti bil laqani yace ja'at al-ashjar ita ce ja'at sun zo sajidatan suna kasancewa masu sujada ka sajidatan nan me matsayin shi al-irabi mauki matsayin shi al-irabi sajidatan halin ne kenan halin kauni ha sajidatan a halin kasancewa suna masu sujada yace tamshi ilaihi suna tahiya zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ala saqin akan abun gakin su akan kwabrin su bila kadamin ba tare da diddige ba baiti na 77 yace ka annama sattara sadaran kamar ka ce sun rubuta sadara ne da ma kataba sun yi wata sadar da abinda suka rubuta furu'u haras san itacen hamsan su da reshen su abinda ya rubuta kamar ka ce min badi ila khadqa kawataccen rubutu ne fillaqama a tsakiyar hanya suna tahiya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zanan da suke sawun su rubutu ne nan lugatul baiti yare na baiti badi'ul khaddi shine ajibul khadda abun mamaki abun burgewa na rubutu cikin muqamatu suwidi rahimahullahu ta'ala ce wa qarba sadar rabi'u lana bi sadan badi'ur raud min naqashin anib badi al badi shine mai kayatarwa yace allaqami nan gurin abin da yake nihi da allaqam shine wasadu tariq tsakiyar hanya cikin muqamati ziniya yace muqatalatu qanabilin niqami bi jarin jamilul liqami allaqam da allaqam ma'ana albayt ma'ana baitin kenan tsakiyar hanya shine allaqami tahiyar da suke ma'ana baitin yace lamma zakara yayin da ambata mana mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin baitin da ya gabata wanda ya shahi tasbihul hasa tsakonkoni suna tasbihi a hannun shi mai girma to anan zai bada ambata mana wata mu'jiza daban ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta tabbata shine itace sun zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam masu sujada alaka tsakanin su dukkan su gaba daya ma'ana wani abu ne jama'at ne suke abun nan suke yin motsin abin da ba a saba ganin shi a gare su ba kuma suka yi shaida ga annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin baitin akwai nau'i na khawariqul ada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi na jama'at anna halaysa min zawatil idrasu basu da idraki ice bayyaji bayya gani amma da annabi ya kira shi kuma ya zo hakanan tsakonkoni tsakkuwa batta ji batta gani batta magana amma kuma ta yake tasbihi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ji'uha da zawwata da motsinta da tahiyyata a bisa diddige bila kadami ba tare ba bisa kwabri ba tare da diddige ba babu diddige kawai bisa kwabrin ne suke tahiyya abinda mai baitin nan yake ne shine busairi zuwa ga abinda baihaqi ya rawaito cikin dalailun nubuwa abin ya tabbata cikin hadisi daga ibn umar yace mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani bulaguro sai wani bakauye ya fuskanto yayin da ya kusanto sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aina turidi ina kake nihi yace ila ahli zuwa ga iyalena yace kana bukatar wani alkhairi yace fa ma huwa wani alkhairi ne inji bakauye annabi yace tashhadu zakka shaida allah ilaha illallah wa la sharika lahu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu zakka shaida ba abun bauta da gaskiya sai allah annabi muhammad manzo ne kuma bawa ne na allah kada sai ce halmin shahidin alama ta kula akwai shaida kan abin da kake faɗa cewa kalmar shahada guda biyu ina shaida ce hazihi shajara annabi yace wannan itaciye dake kusa da kai fada aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayo wannan itaciya wahiya ala shadi ilwadi tana dabra da kwari fa aqbala sai ta taho ta khuddul arada khaddan tana tona kasa tonawa faqamat bayna yadayhi sai da ita nayi tsaye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fasta shahada salasan tabbada shaida ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hasu uku fa shahidat lahu kama qala tayi shaida ga annabi kama yadda ya fada sannan ita ce nan ta koma ga asalin ta inda take a baqawiyan nan ya koma zuwa ga mutanen shi yace in yattabi'uni atikum bihim in kun in tattabi'uni in sun yi mana biyayya sun yi mani biyayya zan zo maka da su ma'ana ba kauyen yace ma annabi zan je in gaya ma mutane na in sun yi imani zan mu taho tare da su in kuma ban haka ba zan komo ni daya yana cikin dalailun nubuwa ma'rifatu hawali sahibu shari'a na Imam al-Baihaqi rahimahullah daga Ibn Abbas yake cewa wani ba kauye yazo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bima a'rifu annaka rasulullah da mi zan san cewa kai manzo ne na Allah yace ba ni labari wancan itaciye dabina inna kirayo ta zo ta sheda ni manzo ne na Allah zaka yarda yace na'am sai annabi ya kirayo wannan itaciye dabino ya taho iccen dabinan nan sai da ya fadi cikin kasa ya fada yanquzu hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta tuna sai da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana taku summa qala sannan annabi yace ma itacin nan koma inda kake koma zuwa ga gurin shi yace ashhadu annaka rasulullah wa amanna nayi imani kai manzo ne na Allah kuma nayi imani bai haƙi yake cewa bayan ya kawo wannan hadisin Allah mashi rahama labzu habiq hadisi abi qatada rawahu al-bukhari fi tarikh an muhammad ibn sa'id lafazin hadisin abi qatada bukhari ya zo cikin at-tarikh da muhammad ibn sa'id wannan ya tabbata kenan hadisin ya zo cikin wannan sunan al-bayhaqi hay baiti na 75 yace mislul gamamata an-nasara sa'iratan taqihi harra wa disil lil-hajir hami yace mislul gamama kaman misalin girgije annasara sa'iratan duk inda ya tahi sa'iratan tana mai tahiya ita ma duk inda annabi ya je girgijan nan annasara damiru ya udi ila annabi sallallahu alaihi wasallam sa'iratan kuma hal ne na shi girgijan kenan duk inda annabi ya tahi girgijan nan yana tahiya tare da shi menene yake taqihi harra wa disin yana kiyaye shi da tsananin zahirin rana na tanda wanda ya kai tanda lil hajir ga garjajin rana hamiya wanda yayi zahi lugatul bait al-gamama shine ashab girgije wadis shine at-tanur tanda cikin muqamatu badi'u zaman muqamata anna hadiya ce summa tunkasu fi wadisin hatta tandaja fi wadisin cikin tanda al-hajir muntasifun nahar tsakiyar rana shi yake cima garjin rana idza kana harran in yana tare da tsananin zahi ba in cikin sanhi ne tsakiyar rana ba an ce mishi al-hajir ba kamar war haka sai tsakiyar rani a 12 za a kira lokacin cewa al-hajir ne wa cikin diwani na Amr ibn Qami'a yace fa bi zulubuddin ba'd al-hajir wa ba'd al-hijali alifna ar-rihala al-hajir hamiya ishtadda tararatuhu tsananin zahin ya tsanani shine hamiya yayi zahi a cikin diwani na Ibn Nabata yake cewa haza wa kanu yattaquna bihi himal wa tahmiyal wa disu fayattaquna bi ashjai ma'anar bait ma'anar bait yace anna halul ashjar fi qiyadi halahu halin itace lokacin da suka zo suka miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar halin girgije ne lokacin da yazo yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa duk inda ya tahi kuma su kiyaye shi da tsananin zahirin rana cikin tsakiyar rana mai tsananin zahi abinda yake nuni zuwa ga abinda rakab wasu hatake wanda suka nuhato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tawajjuhan ila sham zuwa sham annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su idza da naumin sauma'atir rahib da suka zo kusa da wani yar bukka ta wani mai malamin yahudawa bahira sai suka ga baye bahira ga girgije yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam abun nan inuwa da tsakanin mutane tsakanin su girgijen ba kowa yake ma inuwa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan malamin yahudawa da ake cewa bahira fada a haza ila an yastadifa rakaba fa kulluhu liyatasabbata min nabuti sai wannan yasa wancan malamin yahudawan yaje ya makwabtaka da su ya kalli annabi ya kare mishi kallo ya tabbatar da annabtar shi saboda sun sani cikin littattafan su sun gani cewa wannan abubuwan ba su faruwa sai ga annabin Allah yana ga wannan tabbas ne cewa annabin da ake faɗa na ƙarshen zamani ya tabbata wannan yana cikin tahzibu sirra na ibnu hisham na 76 yace aqsamtu bil qamar al munashiq inna lahu munashiq inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratul qasami yace lugatul bait aqsamtu kai ina rantsuwa bil qamar ma'ana bi rabbil qamar da ubangijin wata al-munashshik wanda yake tsagagge wanda ya tsage inna lahu min qalbihi lalle annabi yana da daga zuciyar shi nisbatan kwatankwace nisba ay munasaba mabruratul qasam wanda take kubutar da abin nan kubutar da rantsuwa ma'ana wata yana da haske kamar irin haske na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ko kai rantsuwa ba kai wannan ba kai kai rantsuwa ba a qasamtu bil qamari ina rantsuwa da wata ay bi rabbil qamar da ubangijin wata wa shurra malaman sharhi suna kaddara kalimatu rabbi saboda kyautata ma shi mai waken zato dan saboda rantsuwa da wata ya saba ma hadisin karar da ke cewa man kana halifan fali halib billahi awli yasmut to wannan abaiti al-samtu bil qamar dan ya daidaita baitin shi sai bai ka aw rabbukin ba haka suke cewa nisba ay al-munasaba da mushabaha mabrura ay sadiqatul qasam mai gaskata rantsuwa ma'anar baiti yana nuni ina rantsuwa da ubangijin wata rantsuwa ta gaskiya cewa wata yana kama da annabi alaihi salatu wassalam wan shiqaqu kalaihi ma kuma tsagewar wata yana daga cikin mu'jiza ta annabi alaihi salatu wassalam wannan bukhari da muslim sun yi ruwaya daga abdullah dan mas'ud yace in shaqqal qamaru ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shiqataini wata ya tsage a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tsagewa gida biyu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ishhadu ku shaida wannan yace hadisatu shiqqu sadrihi abin da ya faru na tsaga abin nan tsaga kirjin annabi alaihi salatu wassalam wa huwa fi diyar halimatu sa'diya yana cikin gidajen sa halimatu sa'diya ma'rufa wannan sanannan abu ne kyara da cikin sirra malamai sun abin nan sun kawo shi kenan min qalbihi nisba annabi alaihi salatu wassalam zuciye shi ta tsantsaga ta kamar yadda wata ya tsage kawai yana son abaitin ne tabbatar wata mu'jiza guda biyu ta tsaga kirjin shi zuciye shi da aka hudda raban shaydan da kuma tsagewar wata da yayi kuma duka suna kama da juna daga cikin mu'jiza sai yace wa ma hawal garu min khairin wa min karamin wa kullu darfin min al-kufari anhu ami fasidqu fil garu wa sidiqu lil yarmi wa hum yaquluna ma fil garu min arimi yace wa ma hawal garu abinda ko wannan kogo ya tattaru rami wanda ya kasance saman shi akwai dutsi shi ake ce ma al-garu min khairi wa min khairin na al-khairu wa min karamin da na karamci wa kullu darfin kowane ido min al-kufari ga nakahurai amiya anhu ya makabci gami da gare shi gami da ganin annabi alaihi salatu wasalam yace fasdiqu fil fasirku fil gar gaskiya tana cikin wannan kogon shine annabi alaihi salatu wasalam yace wasiddiqu shi kuma annabi wannan abubakar abubakar siddiq a cikin wannan kogo lam yarima shi basu gufe ba ma'ana lam yabriha basu kauce ba dukkan su suna cikin wannan kogo basu huta ba daga nan wahum yaquluna kuma su suna cewa su kafirai ma fil gari min armin babu ko dai min ahadin babu kowa a cikin kogon wannan fasidqu anan shine sahibu siddiq ma abucin gaskiya ake nihi shine annabi alaihi salatu wassalam ai da wasiddiqu shine abubakar siddiq lam yarmi shine basu kasance sun gushe ba su huta ba daga cikin kogon nan asalin lam yarima shine lam yarima sai malan ya hazafe yakin min fi'li sunayni daga fi'li na mutum biyu taba'an li hazfi fil wahid dan in daya ne ma goge ta ake kamar a ce misali lam yara qala ibn hajar al haytami ibn hajar al haytami yace abu amri yake cewa wa maryam fi'li ne in an ce maryam fi'li ne na rama yarimu yuqalu ana cewa la rimtu bangushe ba ala la barihtu bangushe ba wa huwa du'a'un bil iqama addu'a ce da mutun ya zamana a guri la zuntu maqiman bangushe ba in bar gurin kenan an ce maryam ita ce wadda take tabbatatta a guri bata gushe ba daga rama ne yarimu shine yace lam yarima busu gushe ba wa fi muqamatul hariri cikin muqamatul hariri al muqamal faqiriya ce fa kuntu bihim kamar lam yarmi an wajarihi na kasance tare da su kamar wanda bai gushe ba gami da wajarkin shi wala za ana anta alifihi wa jari kaga lam yarim me sharhin ta yace lam yarim lam yazal ma ramani wala yarimuni alim ya lam yabara anni wala zala ba a fada shi sai a gurin korewa ba an ce barama ya gushe a sai kullun a cikin annafayu ake kawo shi wujari shine baladi ma'anal bait ma'anar baitin yace ka ambata ka tuna annabi alaihi salatu wasallam lokacin da ya shiga kogo da shi da abubakar suka boye a cikin shi yayin da kafirai suke bin san su suka taho akan kofar kogon nan idan su yan makabci su ga ba annabi sallallahu alaihi wasallam da abun nan da abubakar nunu ne zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki yake wada cikin suratul tauba illa tansuruhu idan muku bashi taimako ba faqad nasarahu Allah Allah ya bashi taimako shi annabi sallallahu alaihi wasallam iz akhrajahu allazina kafaru lokacin da kafirai suka huddo shi daga garin shi daga makka zuwa madina sani sunne shi yana ɗayan biyin nabiyin da shi da abubakar kenan izhuma fil gar lokacin da suke cikin gogo izi kulu li sahibi lokacin da yake cema abokin tahiyar shi wannan farala ce ga Allah ya tabba Abubakar ya ta Allah ya tabbatar mishi da sahabantaka la tahzan kada kai bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu fa anzala Allah sakinatahu alaihi zuwa karshen aya dai wannan yake tabbatar da cewa annabi alaihi salatu wassalam a cikin kowan kaga inda anan gaba zan mutar da cewa da kurciya da wannan girgizo su suka yi wannan akan kofar gidan shi yasa kafirai suka kasa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam la wannan ƙarya ce bata da asali bata da inganci in haka nan ne akai babu wata mu'jiza a yana bude su kasa gani shine mu'jiza shine tabbatar a wannan baitin idan suka mai yarihe basu amma in abinda zawa aka rihe aka kasa gani ina mu'jiza a ciki babu wata mu'jiza in wani abu ne yazo ya rihe kofa suka kasa ganin shi amma kofa a bude kamar yadda zamu ga za aka a can gaba zanka asar din da yake nuna wannan kin hadisin na giza-giza da wannan cewa sun yi abin ga ƙarya ce bai tabbata ba yace zannul hamam gashi nan mun riga mu aran masallaci baiti na 79 yace zannul hamam wa zannul ankabuta ala khairul bariyati lam tan sujo lam tahumi yace zannul hamam sun yi zatan kurciya wa zannul ankabuta sun yi zatan giza-giza ne yayi saka ala khairul bariyati akan mafificin halitta shine annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma lam tan sujula mam kenan kurciya bata yi ba saka gida walam tahumi kuma bata kewaye gurin ba da rihewa lugatul bait luga ta baiti tahumi ay lam tadur ana cewa hama shay'u ai shine dara kewayu ma'anar baito inna mastab'ada al-kufaru yudu fil gar abinda yasa kafirai suka yi nisantar da cewa wannan ramu wannan kogon babu mutun a ciki li'annahum ra'awna sajal ankabut kad sadda babahu dan sun gani a kofar ramin da su annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga gize-gize ya rike gurin da ramin shi fadalan an ushu hamama balle kuma gami da sheka gidan kurciya kanat tahumu inda madkhali wanda take kiyaye gurin nan ta zo ta tsaya gurin dan kasu ga cewa ma da annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin ikrama li khairul bariya dan girmama khairul khaliqa kai hiyayyan halitu shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'amiyati lil absar anhuma kuma dan su makabtar da ganin kafirai gami da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar eh nace na raqar asharal ulama malamai sun yi nuni ila anna qissat nazil ankabuti qissar da take tabbatar da cewa ankabuti ne wani yayi gida anan da kuma kurciya wannan lam yatasiha bi inganta ba li anna qad saha ya inganta cewa rishin ganin kafirai da suka yi su ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar wannan idan su ne Allah ya makabtar da shi ba wai kurciya bace ta yi gida ko kuma an kabuta ne yayi kaga akwai tubka da warwara in ma har ya kasance da asar kin ya tabbata dole ya zama mukhtalaful hadis to ɗayan bai inganta ba na can gurin an ce Allah ne madaukin sarki ya rihe idanun su basu ga annabi ba an makabtar da su an makabtar da irin su kaga cewa nan gurin kullu darfin minal kufari anhu ami kenan kowane ido na kafirai sun makabce gami da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda sun makabci kenan makabta ce ta hana ga su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba gidan kurciya ba wanda an makabtar da su ba bukata kuma sai an rihe gurin zasu kasa ganin shi to wannan nabi shine bai inganta ba yace wuqayatullahi aganat an mudaafatin min ad-duru'i wa an alim min al-udun yace mu abun ga wuqayatullahi kariya ta Allah kiyayewa ta Allah kad aganat ta bada ta wadatar an mudaafatin min ad-duru'i gami dalilin kasulke kariya Allah ta magance ba sai an sa sulke ba rigar yaki ba sai an sa ta ba wa an adin kuma da madaukaki min al-udumi daga ganuwa ba sai an sa ganuwa mai tsawo ba wanda za abin nan zata hana Allah ya bada kariya lugatul bait ad-duru'u jam'u dirin ita ce saubun mansujin min hayqil hadidi al-udum kuma shine al-hisn jam'in shi shine adam da udum cikin ma'ahidut tansisi ala shawahidut talkhis na abul fatih ibn al-abbas yace khatabun ajallu anaha bil islami bayna an-nakhil wa ma'qadul adami al-adam jam'in shin ma'ana al-bait ma'ana baitin yace inna hibzallahi lalle kiyayewar Allah da rasulihi ga manzon sallallahu alaihi wasallam wa li sahibihi abubakar da sahibin shi abubakar min al-aduwi daga makiya fi hazal gar cikin wannan kogo asagir dan karami kad agana huma amma yatahsan bihi an-nas min ad-duru'il matina al-mudha'afa wannan shiga ramin nan ya wadatar da su dalilin shi Allah ya wadatar da su gami da su sa su dake rigar yaki wanda tallullumka mai karhi wa min al-husun al-anit al-mani'a kuma ya hana su gami da sanya ganuwa katuwa katanga da za a kewaye guri dan kan makiya su shigo ita ce al-hisn al-husun jama'in ta al-aliya da take madaukakiya al-mani'a mai bada kariya nace wa hazihi kullu man yastajiru wa haza hazihi halu kullu man yastajiru bi rabbihi wannan shine halin duk wanda ya abun nan ya fake ga Allah wa tawakkalu alaihi kuma ya tawakkali ga Allah irin wannan kariya irin wannan tsaran Allah yana ba bawan shi daidai gurgudan imani shi daidai gurgushi sa annabawa suke da wannan sama gaba gaba sama da kowa zuwa karshen baitin ba wannan nawa baiti nawa ne kike saura a mutsayar da za a yi musu darasi daya ya samu nidharu zaiman baiti takwas ne to ina ga darasi daya ai suna yi wa tunda wannan da muka dauka sun hi takwas ai na ga muna iya tsayawa nan gurin sati mai zuwa sai mu ci gaban kuma har an dan kara mu a satin insha Allah abin gaci yana ina ga yau 20 yau 11 kenan rana ta yau nawa da wata ne 18 kenan rana ta yau muna da darasin 20 da sati na sama kuma na saman shi ya zama 20 da 25 ne ko to shi daga shi sai Ramadan ne da kai babban littafi na malikiya da zan mu karanto fiqhu a cikin shi wanda a mukhtasar muna ta kawo wannan a cikin shi shine jagora shugaban wanda suka fara mukhtasarat a cikin malikiya shine ibn shas cikin ikidul jawahir samina fi mazhab alimi ahli almadina to littafi ne mai kyau mai kima a cikin wanda yana cikin masadirkin khalil a cikin mukhtasar to wannan insha Allah baban sati na sama fasali akan wannan cikin shi zan mu karanto fasali akan siyam babu siyam a cikin shi dan mu karanto sai mu babban ne zamanin da shi zan mu shiga Ramadan insha Allah kuma ni a cikin Ramadan ba a rana mance rana uku ce muke darasi da Juma'a da wata rana da wata rana da Juma'a da Litinin Litinin da Talata ne ina ga jere suke su yawa Litinin da Talata kenan su a jere suke bana ma insha Allah cikin Ramadan din haka nan zan mi sai mu yi da diya utawil kullun shi zan mi guda biyu da wani guda diya utawil guda biyu da wani guda saboda shi cikin Ramadan ne a samu dama a dauki diyawa a cikin shi insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu muna cikin masu rai insha Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh